ɗan ƙasa da hukuma.
Fitina barci ta gaba da fita, Allah wa da rahmai ta dota da waɗanda suke da jawota, haka nan da waɗanda ka kawota. Allah ka gare mu da tashin.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Zahirin gaskiya matakan da jami'an ‘yan sanda suka ɗauka na gabatar da shi Honorable Ado Doguwa da kotu zai nuna cewa mutum ba zai zo abin da ya ga dama ya tafi babu hukunci.
Kaga wannan ji take nuna ‘yan sanda mun yaba musu akan wannan abu da suke, amma fata mu wannan abin da suka yi da ya dore kada ana yaban su sallah kuma su gaza alula.
Idan kai Doguwa gaban babbar kotun magistrate haramtaccen abu ne, to ba da bailin shi a babbar kotun tarayya shi ma haramtaccen abu ne.
Batun kamawa zuwa gurfanarwa a kotu da tsarewa a gidan gyaran hali da kuma cece kucen ba da bailin shugaban masu rinjaye a majalisar wakilan Najeriya Alasan Ado Doguwa shine lamarin da shirin ‘yan ƙasa da hukuma na yau zai haska fitila a kai. A dakace mu.
A ƙasa duka kan ba tarbiyya, ba ci gaba sai ta tsaya baya, sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya, dan ƙauye ya shiga alkarya.
Madalla, masu saurare, kamar yadda ba za ku rasa masaniya ba, rundunar 'yan sanda a jihar Kano ta arewa maso yammacin Najeriya ta gurfanar da shugaban masu rinjaye na majalisar wakilan ƙasar, wato Alasan Ado Doguwa, bisa tuhumarsa da hannu dumu-dumu kan tarzomar zaɓe a garin Tudun Wada na yankin kudancin Kano, inda rahotanni suka ce akalla mutane uku sun mutu kuma wasu da dama sun jikkata a yayin tarzomar. Tarzomar da ta biyo bayan wata arangama ne tsakanin magoya bayan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya da na jam'iyyar hamayya ta NNPP a ranar Lahadin da ta gabata. Mallaka da amfani da makami babu izinin hukuma, tsarawa da hada baki wajen aikata miyagun laifuka, kisan kai da tada hankulan jama'a na daga cikin abubuwan da aka tuhumi Alasan Ado Doguwa a zauren kotun. Ƙasa da sa'o'i 24 da gurfanar da Alasan Ado Doguwa, sai hukumar 'yan sanda ta jihar Kano ta kama sabon dan majalisar tarayya mai wakiltar mazaɓar Dala Aliyu Sani Madakin Gini, tana tuhumarsa da yunkurin tada fitina a cikin al'umma da kuma mallakar makami babu izini. Tunde masu rajin shugabanci na gari a Najeriya suka fara tsokaci akan wannan mataki na hukumar 'yan sandan Kano.
Zahirin gaskiya a yanzu matakan da jami'an 'yan sanda suka ɗauka na gabatar da shi Honorable Ado Doguwa da kotu inda ake cajin sa da batun kisan kai da saka wuta da kone mutane duk a dalilin zaɓe da kuma harkokin siyasa a wannan jiha tamu, abu ne mai matukar mahimmanci domin zai nuna cewa mutum ba zai zo abin da ya ga dama ya tafi babu hukunci, kuma wannan zai sa 'yan siyasa su shiga taitayinsu a san cewa akwai doka da oda a wannan ƙasa tamu, kuma siyasa ba hauka bace. Haka zalika wannan ma sabon bayani da muke samu na cewa akwai dan majalisar Dala wanda a yanzu haka ya ci zabe, wato Aliyu Sani Madakin Gini, wanda aka samu hotonsa a social media, wato inda yake rike da bindiga a yayin harkar zaɓen campaign da abubuwa. Wannan ma yadda hukumar 'yan sanda ta gayyace shi yana da matukar mahimmanci domin wannan ma zai kara karfafa wa jama'a gwiwa su ce san cewa za su iya fitowa harkar zaɓe da duk al'amura na siyasa ba tare da wani ya yi musu razani da wani makami ba. Saboda haka muna fata wannan bincike zai tabbatar da cewa an yi wa jama'a adalci. Wannan abu ne da ya kamata a yi ba hukumar 'yan sanda a jihar Kano da ma Najeriya gabaki ɗaya.
Comrade Abdulrazak Alƙali kenan shugaban kungiyar Ocean masu rajin shugabanci na gari mai shalkwata a Kano. Da alama su ma jam'iyyun hamayya irin su jam'iyyar SDP sun yi maraba da wannan hoɓɓasa na hukumar 'yan sanda ta Kano, kamar yadda Aminu Muhammad Adam Jigo a cikin jam'iyyar ke faɗi.
A matsayinmu na 'yan jam'iyyar hamayya da na 'yan sanda ta jihar Kano, mun yaba mata akan wannan abu da ta yi, domin kowa ya sani dan majalisa mai ci kuma principal officer ko shugaban masu rinjaye dubunsu suke, amma ya karya doka an kamo shi, wanda kuma yan sanda sun yi nasu tunda abu ne da ba a saba ganin an yaka ba kuma wani ma na opposition shi ma da dauko makami shi ma mun ji sun gaice shi to kaga wannan ta take nuna mu yan sanda mun yaba musu akan wannan abu da suke amma fata mu wannan abin da suka yi da ya dore kada ana yaban su sallah kuma su gaza alula abu muna fata wannan abin ya dore to idan za a dinga kama manyan to kaga dan jigale zai dau adda ko wuka izo ya fasa akwatu to kaga zai shiga taitayin sa
to ya batun kotu na tunade su yan sanda su sun kama sun yi binciken su kotu suke kawa ka
daman generally matsalan Najeriya judiciary ne kotu na ne idan kotu na suna abin da ya kamata ba za a yi abubuwan da ake a Najeriya ba amma na fatan alƙalai su ji tsoron Allah su duba ƙasar domin kotu tana gaba da kowa
Rajiya da Marece ne dai babbar kotun tarayya dake Kano ta bada belin Alasan Ado Doguwa bisa wasu sharuɗa da ta gindaya kuma ba za mu ji abin da masana doka ke faɗi game da hakan
ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za a ido a wajen damu me ya ce ni ta bidar ilimi shine manufar mulkin kanmu ilimi babban abu ne gumi shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulumu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka jiga wasu sun fi
masarai daga cikin sharuɗan belin Alasan Ado Doguwa da babbar kotun tarayya ta Kano ta shimfiɗa akwai masu tsaya masa da suka haɗa da sarki mai daraja ta ɗaya da manyan jami'an gwamnati a matakin tarayya ko jiha da kuma cewa lalle ne ba zai shiga mazabarsa ta tudun wada da doguwa ba a yayin zaben gwamnoni da na yan majalisar dokokin jihohin Najeriya da za a gudanar a sabar din nan barista Audu Bula Mabukarci lauya ne dake karatun digirgir a jami'ar London ta kasar Burtaniya yayi fashin baki game da wannan batu
su yan sanda ko kuma lauyoyin gwamnatin jihar Kano sun gurfanar da doguwa ne a gaban kotun magistrate karkashin abin da ake kira holding charge su kuma lauyoyin doguwa sai suka garzaya babbar kotun tarayya suna da awar cewa daurin da aka yi wa doguwa baya bisa ka'ida ya karye yancin shi na bil'adama karkashin babi na hudu na kundin tsarin mulkin Najeriya ita kotu sai ta bada belin doguwa bisa hujjar cewa ita kotun magistrate din ba ta da hurumin ta saurari shari'ar da ko kuma tuhumar da ake masa to gaskiya ne cewa ita kotun magistrate ba ta da hurumi a wannan maganar to amma inda gizo ke sakar ita ce cewa ita ma babbar kotun tarayya da ta bada wannan umarnin ita ma ba ta da hurumi kaga kenan idan kai doguwa gaban babbar kotun magistrate haramtaccen abu ne to ba da belin shi a babbar kotun tarayya shi ma haramtaccen abu ne dalili kuwa shine idan ana zargin mutum da hukuncin kisa kotu daya ce take da hurumi a duk Najeriya ita ce babbar kotun jiha saboda haka wannan umarni da ita babbar kotun tarayya ta bayar haramtaccen umarni ne to amma akwai hanyoyi biyu zuwa uku da za mu iya gane ko da haɗin bakin gwamnatin jihar Kano akai wannan abu ko babu na farko mu ga cewa lauyoyin gwamnatin jihar Kano sun gaggauta zuwa babbar kotun tarayya sun soki wannan beli da aka ba doguwa sun kuma nemi kotu ta dakatar da zartar da shi wannan umarni da ta yi na beli abu na biyu shine ita wannan kotun da ta bada beli ta ce sai sarki mai daraja ta ɗaya da kuma babban ma'aikacin gwamnati ne za su iya zuwa su karɓi belin doguwa idan ba da haɗin bakin gwamnatin jiha aka yi wannan abun ba to lalle ne gwamnatin jiha ta gargaɗi sarakuna baki ɗaya da manyan ma'aikatan gwamnati baki ɗaya cewa kada su je su karɓi belin doguwa abu na uku shine idan ba da haɗin bakin gwamnatin jiha aka yi wannan abu ba to ita gwamnatin jihar ta gaggauta gurfanar da doguwa a gaban babbar kotun jiha wadda take da hurumi kaga kenan idan ta yi haka to maganar beli bata taso ba tunda dama hujjar ita ce cewa an kai shi kotu mara hurumi idan kuma gwamnatin jihar Kano ta ki yin duka ukun nan ko kuma ɗaya daga cikin ukun nan domin doguwa ya ci gaba da zama a kurkuku to ta tabbata cewa da haɗin bakin su ake kokarin sakin shi ko kuma aka sake shi
barista Audu Bula Mabukarci kenan babban ɗalibi a jami'ar London a can ƙasar Burtaniya kuma shine cikamakin shirin yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A kasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta ko sarsu ba abu tiraraita da rashin aiki daga labaita ko yawan banza ko sata.